الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 12 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 19 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
wannan kuwa akwai wani dalili da ke sa mutumin da Allah ya halitta yana da tawaya misali ko rubanta ko wani rashin gani da sauransu
wani ne ne uzurin da yake iya ba damar mutum bara to a takaice abinda muke so mu gane abinda yake halitta ma bawa yin bara shine tsananin bukata sawa'an yana da wata tawaya a jikinsa ko ba shi da wata tawaya kamar yanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruku ko ka ce bara manzon Allah ya ce ba ta halatta sai ga mutane uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da ya daukan ma kansa wani nauyi kuma ya kasance ba shi da halin sauke wannan nauyi illa ta hanyar sai ya nema a taimaka masa kaza Allah yace to shi wannan roko ko kace bara na halatta gare shi har akai lokacin da zai sauke wannan nauyi misali domin larabawa suna da wani abu wanda yake na karamci kamar yanzu misali in aka samu wata rigima tsakanin wasu jama'a wani sai ya bigi gaba ya ce ya dauki nauyin kashe wannan muta ko an kashe wani an samu wani yaƙe-yaƙe sai ya ce ya dauki nauyin biyan wannan diya domin ya kashe wannan muta shi kuma bai yadda halin da zai biya wannan diya ya daukan ma kansa zai ba da rakumi 100 shi kuma ko 10 bai yi abin shi wannan ya halatta ya ringa roko a taimaka masa har akai lokacin da zai sauke wannan nauyi shine yace warajulun tahammala hamada mutumin da ya dauki wani nauyi dan Allah yace har sai an kai lokacin da ya sauke wannan nauyi da barin kansa na biyu dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da wata musiba da wani bala'i ya halakar da dukiyarsa gaba daya shi ma wannan yana da damar da zai yi roko har akai ya samu abinda wato zai daidaita rayuwar shi na uku maza Allah yake cewa da mutumin da ya talauce misali mutum ne wanda yake mawadaci Allah ya jarrabe shi da talauci har ya kai aka samu mutum uku masu hankali daga cikin jama'arsa suka ringa fada wani fa ya shiga mawuyacin hali wani fa ya shiga mawuyacin hali idan aka samu mutum uku a cikin jama'arsa suka fada to a lokacin nan ya halatta yayin roƙo har ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa to dan haka anan abin da muke so misali mu gane kasancewar Allah ya halicci bawa yana da wata tawaya a jikinsa in ma gurgunci ko makauta ko abin da ya kama da haka in dai yana da damar yin sana'a to bara ba ta halatta gare shi an gane ko in dai wannan tawaya da Allah ya halitta a jikin shi ba za ta hana shi sana'a ba to wannan bara ba ta halatta gare shi dole ya je yin sana'a a koya masa sana'ar da zai yi dan haka a takaice tsananin bukata shine yake kai mutum yayi bara yayi roƙo kamar misali ko matafiyi da abin da yayi kama da haka a irin wannan lokaci babu baitul mal inda ake taimaka ma kamar misali mabukata ko wanda yake matafiyi ba irin wannan yanayi kai ne kana cikin bulaguro misali guzuri ya yanke babu baitul mal balantana da za a dauki wani abu daga cikin dukiyar zakka a baka to anan ba laifi mutum yana iya tashi yayi bara ya nemi cewa a taimaka masa domin ya isa inda yake nufin zuwa shi dai kawai abinda muke so mu gane kasancewar bawa gurgu ne ko makaho ne ko abinda yake kama da haka matukar akwai sana'ar da zai iya yi to baya halatta yayi bara Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da mu akan yin sana'a a hadisin da manzo Allah yake cewa dayan ku da zai dau igiyarsa ya fita bayan gari ya hau kan duwatsu ya yi kan icce ya duro a gadan bayan sa ya kawo gari ya sayar kudin da ya samu ya biya bukatunsa manzo Allah yace shi yafi masa alkhairi da zai je ya roki wani sawa'an wanda ya roka ya bashi ko ya hana shi kaga anan me yake nuna mana igiya di baka ce ba abinda da shi a rai igiya ko a jibji zaka iya tsanta zaka iya dauka ka je kai kai icce da ita kuma wani yakan iya cewa ai bani da jarki jarki jakin da zan damto masa manzo Allah cai ya dauko a gadan bayan shi ya dauko a gadan bayan sa ya kawo ya sayar manzo Allah ya ce ya biya bukatun shi shine ya fiye masa alkhairi da zai je ya roki wani sawa'an ya bashi ko ya hana shi domin akwai kaskanci ko an baka akwai kaskanci wanda kadiba kaga yanayin kasar mu a yau yanda zaka ga matan kauye galibi kan ince ne fa suke yi wa su kawo su saida dan kudin da suka samu su je su yi an bukatun su da shi kan ince wata kankara ne za ta je ta yi ba wani icce bane ba malikinki duka abinda ta kai icce in yayi yawa wata a sai shi dala 40 wata dala 60 in yayi yawa dala 100 to mace cece ma ta je ta yi balantana kai namiji dan haka sana'a ba ta da karanci akin gurgurdan abinda mutum zai iya duk abinda zaka yi ya zaman to dai kana da sana'a kamar yanda ita sana'a wata daraja ce matsayi ne daraja ce ba kaskanci bane kamar yadda mazan jiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su galibin su suna da sana'a kowanne daga cikin su kamar yadda wato Umar Allah ya kara masa yadda yake faɗa mana yake cewa ina da wani makwabci daga cikin mutanen Madina muna baki bakin zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni da shi yau idan ya tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma sai na tafi kasuwa idan mun dawo da yamma sai ya fada mun dukkan abin da ya wakana a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da ya gudana na ilimi. Yace in aka wayi gari ni kuma sai in tafi, wato shi kuma sai ya tafi kasuwa, ni kuma sai in je majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan yamma tayi muka dawo hallo, ni ma sai in labarta masa duk abin da ya gudana a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka suke baki baki. Yau in wannan ya tafi kasuwa, wannan sai ya tafi makaranta. Gobe in wannan ya tafi makaranta, wannan sai ya tafi kasuwa. Kuma kamar yanda wani hadisi na da kaga kenan, anan kowanne daga cikin su dan kasuwa ne. Kuma kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake bayyana sababin abin da yasa yafi sauran sahabbai yawan riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, na daga cikin sabubban ɗi daga cikin su yace, mutanen Madina galibin su manoma ne, suna da gonakai. Su kuma al-muhajirun galibin su ƴan kasuwa ne, suna kasuwa wajen hada-hada ta saye da sayarwa. Yace ni ko talakka ne, ba ni da komai, don haka sai na lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai na cika ciki na to ina tare da shi. Duk abin da ya faɗa na hadisi ina kiyayewa, shine sababin abin da yasa nafi su yawan riwayar hadisi. Kuma haka Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, bayan ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dauki kayansa a kai zai tafi kasuwa, ya haɗu da wasu daga cikin sahabbai, sai suka tsare shi suka ce, ai haka bai dace ba gare ka ya amiral mu'minin, a ce ka dauki kaya ka tafi kasuwa ka kasa, ai bai taso ba. Yace to naji, idan ban je kasuwa na yi saye da sayarwa, ku za ku rike min iyali na? A lokacin nan suka je suka tattauna, aka yi shawara, aka yanka masa albashi wanda zai wadace shi da iyalinsa daga cikin baitul mali, na cewa kawai ya zauna ya kula da al'amari na musulmi. Aka yanka masa albashi, sannan ya daina zuwa kasuwar. Kuma da mutuwa ta zo masa yana cikin rashin lafiya, kafin haka ya ma iyalinsa wasiya, ya ce to lokacin da na karɓi wannan matsayi, kun san dai iya abinda na mallaka na dukiya, kun san iya gwalgwadon abinda yake nawa. Ya ce don haka duk abinda ya karu ku tsaya ku yi ƙididdiga, ku yi lissafi, bayan mutuwa ta duk abinda ya daɗu ku tabbata ba nawa bane, wani al'umma ne ta musulmi, ku maida shi baitul mali, ku maida shi baitul mali. Wannan yana nuna mana duk wanda ya riƙe wani matsayi ya kamata a ƙididdige a san menene iya abinda ya mallaka. Kuma bayan ya sauka daga kan wannan muƙami, kuma a tsaya a yi lissafi, a tsaya a yi lissafi, a yi ƙididdiga a san iya me wanda shi kanshi ya kamata a ce ya ma kanshi wannan lissafi, duk abin da ya san ba nashi ba to ya maida shi zuwa baitul mali, ba ma sai an masa ba. Don haka dai a abin da muke so mu gane, mumini kar ya zauna haka nan babu sana'a, wanda in ka ɗauka dukkan waɗannan manya-manyan malamai magabata, idan ka ɗauka kowanne yana da sana'a tashi, kowanne wanda ko yanayinmu a nan galibi, idan ka ɗauka malamai da suka gabata mafi yawansu za ka same su sana'arsu wasu kiwo, wasu noma. Galibin sana'ar da malamai suke a nan mafi yawa noma ne da kiwo. Saɓani a yau wasu da suka maida malinci sana'a. Na'am. Shi in ka tabbata sana'arka abin da kake samu bai kai matsayin da za ka riƙe mace, to anan sai kai haƙuri har Allah ya wadatar da kai ka samu halin riƙewa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa, wal yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, waɗanda ba su da halin aure Ubangiji ta'ala yace su kame kansu har akai lokacin da Allah ya wadatar da su. an gane ko ta wace hanya za su kame kansu ta hanyar azumi kamar yadda wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana domin azumi na kankanta ma bawa sha'awa dan haka anan cai hatta yuguni yakumullahu min fadli har akai lokacin da Allah ya wadatar da su wadata anan ba ana nihi tarin dukiya ba ya zamanto kana da sana'a da zaka iya rike iyali to anan kenan sai mutun ya aure amma in mutun ya tabbata baya da halin da zai rike to wannan bai dace ba anan kai tsaye ya aure misali kai ne sana'ar ka duka bata wuce ba jarinka bai wuce ba jikka biyar in ka kewaya ka kewayo duka abin da kake samu bai wuce dala 100 ba to anan in kai aure akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai mazauni kai kuma mazaunin da zaka zauna da ita ma babu to kaga anan sana'ar ka ba za ta rike ta ba na ku ha
why
ban gane abin da ke yi fawaid fawaid na cikin me na cikin kitabu tauhid wannan kamar masail ne yake fitarwa menene masail su ne fa'idodin da aka zakulo a karkashin ayar da hadisa su ne kamar yadda darasi da ya gabata wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na cewa sababin kafirci na 'ya'yan adam da watsar da addini da suka yi wato shine shishigi da zurfafawa da wuce gona da iri wato game da salihan bayi idan aka ce al-ghulu shine alarauci mujawazatul haddi wato wuce iyaka a Hausa sai ka ce zurfafawa ko ka ce shishigi ko ka ce wuce gona da iri ko ka ce himme kura shafawa ko kuma fin ayazaki kenan ka wuce ka'ida inda aka tsaida shine yace anna sababa kufri bani adama lalle sababin kafircewar ɗayan adam ga ubangijinsu wa tarkihim dinahum da watsar da addini da suka yi sababin abin da ya kai su suka watsar da addini suka juya hannun agogo baya malam yace huwal guluwu fis salihi wato shine zurfafawa wato game da salihan bayi wuce gona da iri dan haka kamar yanda wato bayani ya gabata wato bayani kamar yanda bayani ya gabata idan aka ce al-ghulu shine mujawazatul haddi fi sana'i madhan aw qadhan wato ketare iyaka wato a wajen yabo ko kuma fallasawa a wajen yabo ko fallasa kamar yanda jama'un nan guda biyu kowanne daga cikin su ya wuce gona da iri game da annabi Isa alaihi salam a karkashin ayar da Allah ke faɗa wanda malam ya zo da ita a farkon baban ya ahlal kitabi la tagadu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salasa intahu khayran lakum innamal allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila ubangiji ta'ala yace ya ahlal kitabi ya kuma zawwalittafi wannan laqabi ne wanda ya takaita akan Yahudawa da ƴan mushan kamar yanda bayani ya gabata. Yahudawa domin Allah ya saukar ma Annabi Musa littafi na At-Taura, su kuma mabiyan Annabi Musa ne. Amma kamar yanda bayani ya gabata, Annabi Musa da musulunci ya zo, bai zo da Yahudanci. Yahudanci addini ne wanda aka kirkire shi bayan wucewar Annabi Musa alaihi salam. Domin Allah ya tabbatar mana kowane annabi da kowane manzo gaba ɗayan su sun yi tarayya akan abu ɗaya ɗaya, shine musulunci. Kamar yanda can yake cewa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. To haka shi ma Annabi Musa alai Annabi Isa alaihi salam iya abin da yazo da shi shine musulunci. Mabiyansa su ne suka kirkiri addini na nasaranci. Annabi Isa bai zo da nasaranci ba, don haka ake kiran su ahlul kitab, domin shi Annabi Isa Allah ya saukar masa littafin Injila. Shine Allah ya kira Yesu anan ya ce ya ahlul kitab, ya ku mazawwa littafi, la taglu fi dinikum. Ubangiji ta'ala ya ce kar ku zurfafa, wato game da addinin, kar ku zurfafa ku wuce iyaka. Kuma wala taqulu ala allahi illa alhaq, kar ku sake ku fadu wata fada ku danganta ma ubangijin ku face fada ta gaskiya, iya abin da ya fada ku tsaya anan. Wala taqulu ala allahi illa alhaq, kar ku fadu wata fada ga Allah face gaskiya, iya abin da Allah ya fada. Sai ya ce innamal masihu, ku tabbata cewa shi almasihu Isa ibn Maryam shine Isa dan Maryam, rasulullahi manzuni na Allah. Wannan suna ne daga cikin sunayen Annabi Isa, shine kace masa almasihu. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. Da haka mun yi bayani a darasi da ya gabata, dan mushan bai dace ba ka ce masa almasihu, kamar yanda a Hausa yake fada a ce masa ai almasihu ne. Idan ka fada masa ka ce almasihu, wannan ka darjanta shi, ka girmama shi, tare da cewa bai dace ba ka yi masa wannan lakabi. Iya abin da ya kamata ka kiraye shi ka ce masa nasrani, ko kuma a Hausance ka ce masa wai ka ce masa dan mushan, saboda yayi hannun riga da abin da Annabi Isa ya zo da shi. Inda ya yarda da Annabi Isa a matsayin manzo ne na Allah, to da yayi imani da cikamakin manzanni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin Annabi Isa yayi wasiyar cewa akwai manzo na tafe bayan shi mai suna Ahmad, kamar yanda yake cikin wato littafin Injila, kuma haka Allah ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Shine Ubangiji ta'ala yace ismuhul masihu, wato innamal masihu, kusan da cewa kadai almasihu Isa ibn Maryam rasulullah, Isa dan Maryam Ubangiji ta'ala yace manzo ne na Allah. Don haka a wannan gaba Allah yana raddi ga jama'un nan guda biyu. Shi a aqidar Yahudu Annabi Isa wato makaliyaci ne, ba manzo bane, kuma hallo bugo da kari a aqidar su dan zina ne, waliyazu billah. Su kuma a aqidar ƴan mushan Annabi Isa Allah ne, a aqidar wasu daga cikin su cewa dan Allah ne. Don haka Ubangiji ta'ala a lokaci guda gaba ɗayan su jama'un nan guda biyu ya maida musu martani ya ce innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, manzo ne na Allah, kaga ba makaryaci ba ne, domin sifa daga cikin sifofin annabawan Allah shine yin gaskiya. Sannan kuma Allah ya jinginta, ya danganta shi zuwa wato mahaifiyarsa Maryam, kamar yanda ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min, kalima ce ta Allah wadda ya jefa ta zuwa baiwarsa Maryam alaihis salam, sai ce wa ruhun minhu, kuma rai ne daga cikin rayuka da Allah ya halitta. Allah ya danganta ran annabi Isa zuwa gare shi ba dan kasancewar yanki ne daga cikin zatin Allah a ya jingina ran annabi Isa zuwa gare shi domin ya nuna mana darajar shi da martabar shi da mutuncin sa a gurin shi kamar yanda ya faɗa dangane da annabi Adam fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qulahu sajidi to dan haka wannan kenan idafa ce wanda ake kiranta idafatu tashri ta girmamawa da darjantawa shine yace wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalima ce ta Allah wanda ya jefa ta gabaiwar maryam domin an samar da shi ta hanyar kun faiku sai yace wa ruhun minhu kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta sai yace fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzansa wa ake nihi wa rasulihi kenan cikamakin manzali shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la taqulu salata kar ku fada ku ce alloli uku ne kamar yanda suke da aqidar cewa Allah mahaliccin kowa da komai Allah ne Maryam ita ma Allah ce Isa alaihi salamu shi ma Allah ne ubangiji ta'ala yace wa la taqulu salata kar ku fada ku ce Allah mahaliccin kowa da komai cikon alloli ne guda uku sai yace in tahu khairan lakum ku daina wannan fada shine yafi muku alkhairi innama allahu ilahun wahid ku san da cewa Allah wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya ilahun wahid abun bauta ne daya daya wanda ba shi da abokin tarayya subhanahu sarki ya tabbata gare shi an yakuna lahu walad da za a ce yana da dadda zai kasance gare shi me Allah yake dadda wanda yake bukatar da sai wanda yake kasashe gajiyayye mabukaci ubangiji ta'ala kuma wadaci baya bukatar komai a wajen kowa subhanahu an yakuna lahu walad matsayin Allah ya wuce a ce yana da da sai ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard domin shike da mallakar duk abin da ke cikin saman bakwai da kasan bakwai to wanda yake da mallakar saman bakwai da kasan bakwai me yake da da sai ce wa kafa billahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai ce wa kafa billahi wakila ubangiji ta'ala ya isa wato mawakilci akan bayinsa ma'ana shike gudanar da lamarinsu kuma shike da sani game da abin da suke aikatawa kuma shine zai ma kowa sakamako a gobe kiyama dangane da abin da ya shuka a rayuwarsa dan haka a takaice kamar yadda bayani ya gabata wannan aya malam ya shigo da ita domin ya nuna mana shishigi da zurfafawa da wuce gona da iri haramu ne domin hani ne kai tsaye daga Ubangiji subhanahu wataala kuma ga yanda shishigi da zurfafawa a cikin addini ya kai ga wadannan mutane gaba ɗayan su da su Yahudawa da ƴan mushin kowanne daga cikin su ya wuce gona da iri game da Annabi Isa alaihi salam dan haka dai a takaice malam ya zo mana da ayoyi da hadisai waɗanda sun gabata kenan mas'alolin da suke karkashin baban sune zamu tashi a darasin mu na yau qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail al-ula manan Allah ya ji kansa na faɗa wato a karkashin wannan babi akwai mas'aloli sai yace al-ula mas'ala ta farko anna man fahima hadha al-baba lalle duk wanda ya tsaya da ido wanda yake na basira ya fahimci wannan babi baban da ke bayani cewa sababin kafircewar ƴaƴan Adam da watsar da addini da suka yi shine zurfafawa game da salihan bayi duk wanda ya tsaya ya fahimci wannan baban wa babaini ba'dahu da babi biyu waɗanda za su biyo bayan sa babi biyu waɗanda za su biyo bayan sa na farko shine wato babu ma ja'a fi taghlizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salih baban da ke bayani game da abin da yazo na kausasawa game da mutumin da ya bauta ma Allah a gun kabarin wani salihin bawa mutum bai tashi yin addu'a ya ce sai ya je kabarin wani zai yi addu'a ya roki Allah bukatunsa ko kuma ba sai ya je gindin kabarin wani zai yi sadaka kamar yadda baban zai zo. To akwai kausasawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, da kuma wannan baban da yake cewa babu ma ja'a annal guluwa fi quburi salihina yusayyiruha awsanan tu'budu min dunillahi. Baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zurfafawa game da kaburra na salihan bayi, to yana maida waɗannan wato salihan su zamanto gumaka a ringa bauta musu koma bayan Allah subhanahu wataala. Duk wanda ya zurfafa game da wani kabari na salihin bawa, to a ƙarshe wannan salihin bawan shi zai ringa bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala. Shine malam yace duk wanda ya fahimci wannan babi da babi biyu waɗanda za su biyo baya, malam yace tabayyana lahu gurbatul islam, tabayyana lahu gurbatul islam, wato zai fahimci cewa musulunci fa a yau ya koma bako, kenan bakuntar musulunci za ta bayyana gare shi, zai gane cewa musulunci nan a yau ya koma bako. Kamar yadda dama haka manzon Allah ya faɗa, innal islama bada'a gariban wasa yahudu gariban faduba lil guraba au kama kala, yace dan dai wannan musulunci ya fara yana bako, kuma da sannin musulunci zai koma bako. Manzon Allah yace ala san barka da murna da walwala ta tabbata ga baki, su wane ne baki? Masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin addinin nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi yana matsayin bako, kowa yana kyamar shi, ana nesa nesa da shi, ana cewa wani sabon addini ya bullo, har aka zo musuluncin ya mamaye duniya. To a yau kuma musuluncin ya koma bako, wanda yau in aka ga mutum wanda yake da ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to abin kyama ne a cikin jama'a, ana ganin kamar ya zo da wani sabon abu, sai a ce a yan sabon addini ne. To haka dama manzon Allah ya faɗa ya fara, domin shi ba ko ai ba a sakewa da shi, kowa ne sane sai yake da shi. To shi ne ya ce tabayyana lahu gurbatul islami, wato bakuntar musulunci za ta bayyana gare shi, ya gane cewa fa musuluncin nan a yau ya koma bako. Wara'a min kudratillahi wa taqalibihi lil qulubi al'ajaba, kuma zai ga mamaki matuka game da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala da yanda Allah yake juya zukatan bayi. Misali a yau kalla ka tafi wani gari daga cikin garuruwa na musulmi, ko mu ce wata ƙasa daga cikin ƙasashe na musulmi, face sai ka samu wasu kaburra na wasu salihan bayi ana bauta musu, kalla ne sai ka samu wasu kaburra waɗanda an wuce gona da iri ana bauta musu. Ko nan ƙasar mu idan ka ɗauka yanzu misali, akwai garuruwan da duk inda ka je sai ka samu wata kubba cewa wani kabarin wai wani waliyi ne, an zo an gina daki, ana zuwa ana dawafi, ana addu'a, ana komai a cikin wannan kabar, wannan kabarin nashi kubba. Anan in ka dauka a jihar da magaran a cikin kauyukan ta akwai, amma a cikin birni fa lillahi alhamdu babu makabartar da ke akwai kubba. Idan ka dauka a gada sa akwai, idan ka dauka a makabartar agada suna da wata kubba a cikin kabari wanda suke kiranta albamban, haka in ka dauka a jihar Dosa akwai da sauransu. To kaga wannan duka ya koma musulunci ya koma bako, wanda da lokacin da musulunci ya zo galibi bautar gumaka ake, to yau ma kuma al'amari ya fara komawa haka wali ya zubillah. Kamar yanda idan ka dauka, kamar yanda shine kenan wani lokacin kuma wai ba ma wani salihin bawa bane ba a ciki, a kawai wani abu ne wahami, kawai an zo an ce a kabarin waliyi wane ne ana, shikenan kawai sai a zo a dukufa akan gurin ana wannan, wanda da in ka dauka a nan garin ina tuni akwai kabari a can kusan kwanfanya cikin duwatsu bayan hilin kokowa, wanda kullum ana share shi har kudi ake zuwa ana zuba wai saraka ana, kuma da in ka dauka bakin MGC akwai gindin wata addu'a inda ake dikin tayoyi, akwai wani tarin wata kasa ake waye da duwa su cewa wai kabarin wani waliyi ne, wai da dauda ta yawa ana kida-kida wai tashi ya kaura. Kuma da nan yamma in kai wajen randa bakwai akwai wata wannan wali mai kaguwa da ake cewa. Shi kuma asali kana ji waɗannan abubuwa matafiya ne fataki a da wanda suke zuwa kamar misali Agadez da Najeriya haka da ake zuwa ana lodin kanwa da wasu menene ana kai kaya ana wannan. Idan wani Allah ya kaddara masa rasuwa ana cikin tafiya shi ne sai su binne shi. Shi kenan kawai mutane sun ga sai a ce a wali ne ya kauro. Su ko fataki ne in mutum ya mutu kenan maimakon a ɗauki gawa a yi ta tafiya da ita sai su binne. Haka wani lokaci a nan bakin iyaka wani ya zo ya tara tilin ƙasa ya yi wani kabari ya share riri mai kyau sai ya zo kawai ya yi ta rudar jama'a cewa ai wali ne ya kauro. Mutane suka ringa tsayawa suna ta zuba sadaka shi kuma yana kwashiya. Kamar to duka haka abubuwa ne waɗanda suke wani abun wani lokacin kawai wahami ne kwata-kwata ma ba ma wani salihin bawa bane a cikin wani. Kamar yadda in ka ɗauka yanzu misali shi kabarin Hussein da ake cewa Hussein jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ɗan Iraki suna da'awar cewa kabarin Hussein a gunsa yake a ƙasar Iraki yake. Su ma mutanen Sham suna cewa a Sham yake. Su ma mutanen Masar sun ce kabarin Hussein a Masar yake. Su ma wasu nan mutanen Morocco suna cewa kabarin Hussein a nan Maghrib yake. Kowa ce yake kabarin Hussein a nan yake. Kuma kowa ya zo ya tilaka sa kabari ne an yi ce yake kabarin Hussein. To dan haka kasancewar abubuwa ne shine anan mallan yace wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lilqulubil ajaba. Wato mutum zai ga mamaki game da alkadarin Allah da yadda Allah yake juya zukatan bayi. Asaniya mas'ala ta biyu mallan yace ma'rifatu awwali shirkin hadasa fil ardi. Wato sanin farkon shirka da ta faru a ban ƙasa kana bi shubhatis salihin. Wato ya kasance ne da shubha wato ta salihan bayi farkon shirka da ta faru a ban ƙasa kenan ta kasance a sababin kawai shubha ce ta salihan bayi kamar yanda aya ta gabata da malam yazo da ita hadisin da malam yazo da shi hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yahuka wa nasra. Ubangiji ta'ala ke cewa wato wa qalu kenan mushrikai ko kuma su waɗannan mutane mushrikai sun ma junansu wasiyar cewa la tazarunna alihatakum wato kada ku watsar da allolinku kada ku dina bautarsu wala tazarunna waddan kada ku bar gunkin ku mai suna waddu wala suwa'an ko gunkin ku mai suna suwa wala yaghutha kar ku bar gunkin ku mai suna yaghus wa yahuk da mai suna yahuk wa nasran da wanda ake kiran shi nasr kar ku watsar da waɗannan alloli naku ku ci gaba da bauta musu haka suke ma junansu wannan wasiya. To shine Ibn Abbas yake cewa hadhihi asma'ur rijalin salihin min qaumi nuh. Wannan sunayen wasu salihan bayi ne wato daga cikin mutanen annabi Nuh sunayen su ne. An gane ko su biyar kenan da wato waddu da suwa da yaquq da yaghus da yaquq da nasr. Sai yace falan ma halaku lokacin da suka mutu auha shaytanu ila qaumihim. Shaitani sai jefa wasi-wasi zuwa mutanensu anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Yace ku yi goma kansu ku kawo ku aje a wuraren ibadarsu domin yin haka zai kara muku nishadi da kuzari akan ibada kenan za ku tuna irin yanda suke da zagewa akan bautar Allah kuma ku yi ta yi kuma zai rage muku damuwa kenan ta mutuwarsu. Sai yace wa sammuha bi asma'ihim kuma ku sanya musu sunayensu kowanne in kun yi ku sanya musu sunayensu kenan wannan waddu ne wannan suwa ne wannan yaqus ne wannan yahuq ne wannan nasr ne fafa'alu suka aikata abinda shaytani ya jefa musu na wasi-wasi suka yi goma kan waɗannan salihan bayi suka kawo suka aje girka suka girka a wuraren ibadar su kuma suka ambace su da sunayensu walam tu'bad a wannan lokaci ba a bauta musu ba hatta idza halaka ula'ik har aka kai lokacin da su waɗannan jama'a wato suka mutu kenan ƴaƴansu da jikokinsu suka biyo baya wa nusiya al-ilmu aka manta ilimi jahilci yayi kanta ubidat sai aka dukufa akan bauta ma waɗannan gumaka shaytani ya dawo ya jefa musu wasi-wasi yace uwayenku ba kowa suke bauta ma in banda waɗannan wato gumaka a lokacin nan suka daina bautar Allah suka kama bautar gumaka shine anan malam yace ma'rifatu awwali shirki kenan sanin farkon shirka hadasa fil ardi da ta faru a ban kasa kana bi shubhati salihina ya kasance da shubha ce ta salihan bayi hotunan su ne wanda aka yi aka kawo aka aje shine sababin shirka da ta faru a ban kasa azalisa mas'ala ta uku ma'rifatu awwali shay'in guyyira bihi dinul anbiya wa ma sababu zalik ma'a ma'rifati anna allaha arsalahu malan yace sanin farkon abinda aka canza addinin annabawan Allah a sababinsa idan wani zai tambaye ka menene farkon abinda aka canza addinin annabawan Allah da shi a sababinsa sai ka ce ita ce shirka kamar yadda Allah ya faɗa kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fi Ubangiji ta'ala ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce daya-daya akan addini daya-daya shine tauhidi kadaita Allah a cikin ibada kamar yadda Ibn al-Abbas yake faɗa yake cewa tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu karni goma ke akwai gaba daya akan tauhidi suke sai da shirka ta faru a cikin mutanen annabi Nuhu fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin Ubangiji ta'ala ya turo annabawa suna masu bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya kadaita Allah a cikin ibada kuma suna masu gargadi game da gidan wuta game da duk wanda ya sanya ma Allah kishiya Ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai kuma tare da annabawa domin Allah ya yi hukunci tsakanin bayinsa game da abin da suka saba shine yace ma'rifatu awwali shay'in sanin farkon abinda guyyira bihi dinul anbiya wanda aka canza addinin annabawa a sababinsa wa ma sababu zalik kuma da menene sababin abinda yasa aka canza addini sababin shine wato zurfafawa game da salihan bayi shine sababin kafircewar ƴaƴan adam shine sababin canza addinin annabawan Allah ma'a ma'rifati anna allaha arsalahu kuma tare da sanin cewa su annabawan Allah ne fa turo su takanas dan su dora mutane akan tauhidi Allah ya turo su amma tare da haka aka samu wasu suka zurfafa kamar da salihan bayi kenan suka canza wannan addini na annabawan Allah arabi'a mas'ala ta hudu malan yace qabulul bid'ah ma'a kauni shara'i wal fidar tarudduha malan yace karbuwar bid'a ga wasu zukata an gane mas'ala ta hudu kenan yanda wasu zukata suke karbar bid'a tare da kasancewar dukkan shari'ar da Allah ya turo annabawa da ita da fidira halittar da Allah ya mana tarudduha tana watsar da bid'a bata yadda da ita ba in dai mutun yana kan fidirar salima to duk abin da za a zo da shi na bid'a to ba zai karba ba in dai mutun ba a rige ba aka canza masa domin Allah ya faɗa fa akin waje haka lidini hanifa fidrat Allahi lati fadara an-nasu alaiha la tabdila li khalqillah ubangiji ta'ala yace ka tsaye da huskarka lidini ga wannan addini hanifan kana mai karkace ma komai kana mai fuskantar ubangijinka sai ce fitrat Allahi lati fadara an-nasu alaiha halitta ce ta Allah wanda ya halicci bayinsa akan ta kowa da Allah ya halicce shi akan tauhidi Allah ya halicce shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, babu wani da ake aihuwarsa manzo Allah yace face akan musulunci ake aihuwarsa. Sai yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, sai dai mahaifansa in an yi katarin Yahudawa ne su rikida shi su maida shi bai yi, in ɗan mushan ne su maida shi ɗan mushan su ringa kama hannun shi suna zuwa coci, in maguzawa ne su maida shi ba maguje. Amma kowa akan tauhidi yake zawa duniya duk dan da aka haifa. To dan haka in mutun yana kan fitra salima yanda Allah ya halice shi, to in ka zo masa da wani abu na bid'a ba zai karba ba, in dai akan fitra yake sai dai in an canza masa. Shine muka yi misali a baya, inda zaka tambayi yaro karami wanda ya dan fara wayo ya fara hankali ba a canza masa fitrar shi, inda zaka tambaye shi kace Allah a ina yake, to zai nuna maka sama. Kamar yanda kurma yana kan fitra, in aka ce in zai rantsuwa sama yake nunawa, sama yake nunawa. To wannan abu ne wanda yake fitra. Shine yace qabulu da bid'i, wato malam yace karbuwar bid'o'i ga wasu zukata, ma'a kauni shara'i, tare da kasancewar shari'o'in da Allah ya turo annabawansa da ita, wal fitri, da halittar da Allah ya ma bayinsa ta rudduha, wato tana watsar da wannan bid'a kwata-kwata ba ta yarda da ita. Sai an gane ku, don haka kenan a nan aka samu wasu kenan da aka zo da waɗannan abubuwa na bid'a na hoton salihan bayi, shi kenan kai tsaye da shaidani ya kawata musu, shi kenan suka karba suka ci gaba da bauta ma wani ba Allah ba. Al-khamisa, matsala ta biyar, malam ya ce anna sababa zalika kullihi masjul haqqi bil batil, wato sababin abin da ya janyo wannan al'amari kenan na kafircewar ƴaƴan Adam da suka ringa bauta ba wani ba Allah ba. Malam yace sababin gaba ɗayansa wato shine gauraye gaskiya da ƙarya, kenan rufa rufa da aka yi shine aka cuɗanya gaskiya da ƙarya. Fal awwal, abu na farko sai yace mahabbatu salihin, wato san salihan bayi. Kaga san salihan bayi wannan gaskiya ce, domin ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana, dole mu kaunaci mutanen ƙwarai. Kaunan mutanen ƙwarai ibada ce. Wasani, fi'ilu unasin min ahli al-ilmi wad-din shay'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayrahu. Malam yace al'amari na biyu, wato aikin wasu mutane daga cikin malamai ma'abuta addini da suka aikata wani abu, su suna nihin alkhairi da abin da suka aikata, amma waɗanda suke bayan su kuma sai suka yi zaton cewa a'a wata manufa ta daban ce suke nihi ba wannan ba. Yanzu idan ka ɗauka su waɗancan, su na farko dai waɗanda aka yi hotunansu salihan bayi ne, saboda soyayyar da take ake musu, shi yasa su waɗanda suke kenan jama'ar da suke tare da su na malamai da sauransu ma'abuta addini, san da suke ma wannan salihan bayi, sai yasa suka yi hotunansu kamar yadda shaitani ya musu wahayi, suka kawo suka girka a wuraren ibadarsu. Amma su ne suke nihi da wannan, wato suna nihin domin su ɗebe kewa su samu kuzari akan bauta ma Allah, idan suna ganin hotunan waɗannan mutane kenan za su tuna irin ƙoƙarin da waɗannan bayin Allah suke su ma su zage akan ibada, su shine manufarsu. To amma waɗanda suka biyo baya su kuma sai suka yi wani mummunan zato wanda yake na daban, menene sai suka yi zaton cewa waɗannan salihan bayi wannan hutuna su ne ake bauta ma kamar yadda shaitani ya musu wannan wahayi. To kaga anan duka menene ya kawo haka, shine gauraya wato gaskiya da ƙarya, gaskiya ce aka gauraya ta da ƙarya. Shi ko duk lokacin da aka yi rufa rufa aka gauraya gaskiya da ƙarya, to wannan zai kai mutane zuwa wani sharri da mugunta kenan shine dole mutane su ratse ma hanya ita gaskiya daya ce ba a gauraya ta da abin da yake ba ita ba da haka kalla ka samu mutum a yau ya kirkiri wani abu da sunan bid'a na cewa shi abin da yake nihi domin ƙara kuzari akan ayyuka na ibada to face a ƙarshe sai abin ya rikida gaba ɗaya ya koma kafirci mas'ala ta shida malam yace tafsirul ayati allati fi surati nuh yace fassara aya wanda ke cikin suratul nuh wanda bayani ya gabata وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا wanda anan mushrikai ne junan su yake ma junan su wasiyar ci gaba da bauta ma gumaka kamar yadda muminai junan su yana ma junan su wasiya game da ruko da gaskiya da daukan hakuri da kuma tausaya ma jama'a kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to haka su ma mutanen banza junan su zaka ga suna ma junan su wasiyar cewa abinda kuke kai fa kar ku bar shi kamar yadda su anan mushrikai suke ma junan su wasiyar cewa wai kar su daina wato bauta ma allolinsu mas'ala ta bakwai sayyati jibillatul adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal ba'ilu yazid malan yace jibillatul adami dabi'a ta dan adam yanda Allah ya halicce shi fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi game da kasancewar gaskiya tana tawaya daga zuciyar shi kamar yanda Allah ya siffanta dan adam wato da sifofi guda biyu shine jahilci da zalunci inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ash-shahidi innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai matukar zaluntar kansa ne kuma mai tsabar jahilci ne da wauta don haka ya dau wannan babbar amana shine kadai ta Allah a cikin ibada kuma kadan ne daga cikin bayin Allah waɗanda suke yaɗa wanda suke kiyaye wannan amana to kasancewar ita gaskiya takan dan ja baye ta tawaya wato daga cikin zuciyar dan adam wal badil yazid ita kuma ƙarya da duwa take amma fa ba ga kowa ba wanda Allah ya masa dace ya karbi gaskiya to shi wannan kullun sai dai imanin sa yayi gaba kamar yanda in ka dauka a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dauka irin yanda wasu lokacin da suka karbi musulunci yanda a kullun imanin su ne yake karuwa kullun imanin su yake ne yake karuwa kuma ƙarya wadda take cikin zukatan su kuma ita ce take raguwa har ma akai lokacin da kwata-kwata za ta gushe babu ita kamar yanda Umar Allah ya kara masa yadda a farko kaga ai babban maki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da Allah ya masa dace da musulunci ya karbi gaskiya kullun gaskiyar nan ita take gaba har aka kai kwata-kwata gaba ɗaya ta gushe ƙarya ta gushe daga cikin zuciyarsa to amma ɗabi'ar dan adam kenan a farko gaskiya takan dan ja baya takan dan ragu ƙarya kuma takan dadu to amma in Allah ya ma bawa dace game da hanya ta ƙurai to kuma ƙaryar ita ce za ta ringa kankanta kuma gaskiya ita ce za ta ringa yawaita har akai kwata-kwata ma ya zamanto ƙaryar ta gushe babu ita babu alamarta shine malam yace jibillatul adami dabi'a ta dan adam yanda Allah ya halicce shi fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi game da kasancewar gaskiya wato na raguwa daga cikin zuciyarsa wal ba'ilu yazid yace ƙarya kuma ita take da duwa kenan in mutun ya karbi gaskiya ya bu hanya ta farki madaidaici to wannan ƙarya za ta ringa sha baya kuma gaskiya za ta ringa da duwa in ko mutun wal iyazu billahi ya kama hanya wanda take ta banza to gaskiyar za ta ringa sha baya har akai wani lokaci ta gushe kuma gaba ɗaya ƙarya sai ta maye gurbi kamar yadda muka karanta hadisi na dazunan cewa ma min mauludin illa yuladu alal fitra duk dan da aka haife shi akan musulunci ake aihuwarsa kaga lokacin da ya shiga hankalinsa in yayi dace da tafarki wanda yake na gaskiya ya kasance mahaifansa kenan mutane ne da ƙwarai an saita shi akan hanya madaidaiciya to a kullun wannan gaskiya ita ce za ta yi gaba in ma akwai wani abu na shubuha to zai kankanta in ku kasancewar an dora shi akan hanya ta banza to gaskiyar ita ce za ta ringa kankanta kuma ƙarya ita ce za ta ringa daduwa asamina mas'ala ta takwas malan yace fihi shahidun limanu kila anis salafi anna libida'a sababul kufr malan yace a cikin wannan kissa kenan ta mutanen annabi nuhu malan yace akwai shaida mai tabbatar da abinda aka ciro daga magabatan ƙwarai na cewa anna libida'a sababul kufr cewa bid'a ita ce sababin kafirci abin da ke bid'a ita ce sababin abin da yake kai mutum ga kafirci yanzu a ina suka ciro wannan mas'ala kasancewar menene sababin kafircewar mutanen annabi Nuhu wannan bid'a da suka kirkira na hotunan salihan bayi da suka yi suka kawo suka ajiye a wuraren ibadarsu shine sababin abin da ya kai su zuwa kafirci ma Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka kenan abinda muke so mu gane abu dai yana iya kasancewa yana da sababba da dama kamar yanda yana daga cikin sababin kafirci wato ayyuka na sako sukan kai bawa zuwa kafirci to haka bid'a domin ita ma bid'a nau'i ne daga cikin ayyuka na sako sababi ne abinda yake kai mutum zuwa kafirci kamar yanda ya kai mutanen annabi Nuhu alaihi salam zuwa kafirci ma Ubangiji subhanahu wata'ala shine yace fihi shahidun wato akwai shaida a ƙarƙashin wannan kissa limanu kila anis salafi game da abinda aka ciro daga magabatan ƙwarai na fadar su cewa annal bid'a wato lalle bid'a sababul kufr sababi ne wanda ke kai mutum zuwa kafirci at-tasi'a wato mas'ala ta tara ma'rifatu shaytani bima taqulu ilayhi bid'a wa law hasuna qasdul fa'il malan yace shaytani ai tuntuni yayi sanin abinda bid'a a karshe take kai mutum koda a ce shi mai yin wato ya kyautata niyya shi shaytani ya san menene dan haka wato wani daga cikin magabata yake cewa al bid'atu ahabbu ila shaytani min al ma'siya bid'a ta fi soyuwa a gun shaitani game da aiki na sako da ka je ka sha giya ko mutum ya yi kisan kai ko ya yi sata ko ya yi zina to a wurin shaitani gara ka aikata bid'a wa ya fi son wannan me yasa saboda kasancewar shi mai saban Allah misali wanda zai sha giya ko ya yi kisan kai ko ya yi kwace ko ya yi sata ya san aikin laifi ne ya san laifi ne aiki ne na zunubi yana iya tuba Allah ya karbi tubansa amma shi wanda ya kirkiri bid'a shi kuma me yake gani wannan abin da yake shi gani yake ibada ce tuban shi yana da wahala to dan haka shi shaytani ya san da sharrin bid'a cewa a ƙarshe takan kai mutum zuwa kafirci kenan zai fada ramin da ba zai iya hutowa sai ta Allah shine yace ma'rifatu shaytani bima taqulu ilayhi bid'a sanin shaytani game da abin da bid'a a ƙarshe take kai mutum walau hasuna qasdul fa'il koda wato nufin shi mai yin ya kyautata yanzu in ka dauka su waɗannan mutane wanda shaytani ya musu wahayin cewa su yi hotunan waɗannan salihan bayi su kawo su aje a guraren ibadarsu shi shaytanin da ya kawata musu wannan abu a cikin zukatansu ai ya san abin da abin zai kai su ya san tuntuni ya dora su akan wata gada ta halaka amma su da suka yi wannan hotunan menene manufarsu kyakkyawa ce su sun yi sun kawo sun aje a wuraren ibada da nihin su ringa samun kuzari da nishadi akan bauta ma Allah in suna ganin hotunan waɗannan salihan bayi to kaga don haka anan ba maganar cewa ni na yi abu ne saboda kyakkyawar niyya a wannan kyakkyawar niyya to ka jefa kanka zuwa halaka. Kyakkyawar niyya ba ta mai da bid'a ta zamanto ibada. Komin kyawun niyyar mutum baya mai da bid'a ta zamanto ibada. Shine yace ma'rifatu shaytani, sanin shaytani bi ma ta hudu ilayhi bid'a, dangane da abin da bid'a take kai mutum a ƙarshe. Walau hasula qasdul fa'il, koda nihin shi mai yin bid'ar wato ya kyauta ta, koda niyyar shi ta yi kyau, to a ƙarshe abin zai kai shi zuwa ga halaka. Sannan mas'ala ta goma wato shine malam yace ma'rifatul qa'idatil kulliyya, ma'rifatul qa'idatil kulliyya wa hiya an-nahyu anil ghuluwi wa ma'rifatu ma yaqulu ilayhi. Malam yace sanin ka'ida wadda take hadadda wato wa hiya an-nahyu anil ghuluwi, shine hani game da shishigi da zurfafawa a cikin addini. Komai duk abin da zaka yi to karka zurfafa. In kana son abu matukar so, to kar so ya wuce iyaka. Kuma in kana kin abu halu kar kiyayya ta wuce ka'ida. Kaga anan su dan mission tsabar su da suke ma Annabi Isa alaihi salam, matukar san da suke masa, shi yasa suka wuce iyaka, suka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba, suke bauta masa. Idan ka dauki Yahudawa, kiyayyar da suke ma Annabi Isa alaihi salam kiyayyar ta wuce iyaka, suka ce makaryaci ne kuma dan zina ne, wallahi ya zibillah. Dan haka shine anan yace ma'rifatul qa'idatil kulliyya, sanin ka'ida wadda take hadaddiya. Micece ka'idar? Malam sai yace wahiyan nahyu anil ghuluwi, shine hani game da shishigi da zurfafawa. Duk sanda kake ma abu to karka wuce iyaka, ka tsaya ka tsida shi iya inda Allah ya tsida shi. Kuma duk kiyayyar da kake ma abu to karka yi kiyayya wadda ta wuce iyaka. Wa ma'rifatu ma yaqulu ilayhi, da sanin abinda a ƙarshe shishigi yake kai mutane. Kaga shishigi wato shine ya kai su zuwa ga halaka. Shishigi wuce iyaka gaba da Annabi Isa, shine ya kai su suke bauta masa. Kamar yanda waɗancan shishigi ga marasa salihan baye, shine ya kai su zuwa bauta ma waɗannan wato gumaka. Al-hadiyata ashira, mas'ala ta 11, madarratul ukufi ala al-qabri li ajali amalin salih. Malam yace cutarwa ta lazumtar kabari domin aikata aiki na gari. Kamar yanda mutumin da ba zai tashi ba yin addu'a yace sai ya je gindin kabarin wali wani zai roki Allah, ko kuma sai in ya je gindin kabarin sa zai yi sadaka, ko sai in ya je gindin kabarin sa zai yanka dabba yayi sadaka da ita da abin da ya kama da haka. To wannan akwai cutarwa. Micece cutarwa? Domin a ƙarshe abin zai kai shi zuwa bauta ma shi wannan wanda yake cikin kabarin ba Allah ba. Duk wanda yace sai ya je kabarin wani zai yi addu'a, to a ƙarshe abin zai kai shi zuwa ba Allah ba zai roka, wanda yake cikin wannan kabarin shine zai rinka roka. Don haka al-a'immatul arba, al-imam Abu Hanifa da al-imam Malik da al-imam Shafi'i da al-imam Ahmad, gaba ɗayan su ba su yadda ba da cewa mutum in ya zo gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce daga hannu ya addu'a. Suka ce ba addu'a ba, a shar'anta addu'a ba ana. Iya abin da aka shar'anta ka ziyarce shi kai masa salati da sallama, amma maganar ka daga hannu ka roki bukatarka to ba nan bane ba. Dan haka zaka ga a yau in har mutum ya tsaya yana famar addu'a, to akwai askarawa sai su juya shi aka fuskanci alƙibla kai addu'a, ba kabarin ba za ka fuskanta. Saboda su magabata ba su yadda ba da cewa mutum ya zo ya tsaya. Me yasa? Saboda wannan sababi ne abin da yake kai mutane zuwa kafirci. Wannan ba Allah ba zai roka, shi manzon Allah zai roka. Shi kuma duk wanda ya roki wani ba Allah ba. Abinda ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah, to mutum ya kafirta. Yin addu'a ibada ce, ba a roƙon kowa in banda Allah. Shine yace madarratul ukufi ala al-qabri, cutarwa ta lazumtar kabari li ajali amalin salih, domin aikata wani aiki na gari. Kace ba za ka aikata wata ibada sai ka zo gindin kabarin wani za ka yi sadaka, sai ka zo gindin kabarin sa za ka yi addu'a. kamar yadda takanas zaka ga an tashi wai sai an je wai kabarin wani wai can za a je ayi addu'a wai a roki bukatu kamar yadda misali a maganar da muke muna yara idan aka kamar misali za a fita roƙon ruwa akwai lokacin da daga cikin malamai ake jan yara a tafi wannan wanda ake cewa kabarin wali mai addu'a mai kabuwa na wajen randa bakwai nan ake zuwa aje a can za a je a zauna wai a can za a yi addu'a can gindin kabarin ake zuwa aje a yi addu'a kaga wannan duka abubuwa ne waɗanda suke kai mutane zuwa ga halaka domin wata rana ba Allah ba za a roƙa shi wanda yake cikin kabarin shi za a roƙa shi ne anan malin ya ce madarratul ukufi cutarwa ta lazumtar kabari li ajali amalin salihin domin aikata wani aiki wanda yake nagari as-saniyata ashara mas'ala ta 12 malan yace ma'rifatun nahyi anit tamasil wal hikmati fi izalatiha malan yace sanin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anit tamasil wato game da hutuna sune gumaka da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika aliyu Allah ya kara masa yadda akan cewa duk wani gunki kada aliyu ya bar shi face sai ya ruza shi duk wani kabari da aka tara masa ƙasa aka tilashi ya kere sauran kabura face sai ya bashe ƙasar shine aliyu ya aika abul hayyaji al-asadi yace masa zan aika ka kai mun wani aiki aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni na masa yace Allah tada'a timsalan illa qamastahu kar ka bar wani gunki face sai ka ruguza shi yace wala qabran mushrifan illa sawaitahu ko wani kabari wanda an tila masa kasa ko an gina kubba ya kire sauran kaburra face sai ka baje shi ka dideta shi da sauran kaburra to shine malam yace ma'rifatun nahyi sanin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anit tamasil wato game da hutuna sune gumaka sai yace wal hikmati fi izalatiha da hikima game da gusar da su me yasa saboda barin su ba karamin bala'i bane zai kai mutane suna bauta musu galibi idan aka ce at-tamasil jabi ne na timsal timsal kenan hoto da ake wanda galibi in kaga an yi hoton mutum ko hoton wata dabba ko abin da ya kama da haka akan yi shi ne domin a bauta masa kamar yanda waɗancan hotunan salihan bayi ne aka yi wanda ya kai wasu zuwa bauta ma waɗannan salihan bayi to dan haka manzon Allah ya yi umarni duk wani gunki a rusa shi kar a bar shi mas'ala ta 13 malan yace ma'rifatu idami sha'ani hadhihi al-qissa malan yace sanin girman lamarin wannan qissa wa shiddati al-hajati ilaiha wato da tsananin buƙatuwa zuwa sanin wannan qissa ma'al gaflati anha tare da cewa da yawa daga cikin jama'a wato sun rauka game da wannan qissa wanda wannan qissa tana da wato girman al'amari kuma ana da buƙatar a san wannan kissa a sani abin da ta kunsa wanda gaye dai sababin abin da ya kai mutane zuwa kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala shine shishigi game da salihan bayi wanda shine ya kai mutane kenan zuwa bauta ma wani ba Allah subhanahu wataala kaga kenan wannan kissa tana da girman al'amari mutum yayi kokari ya san menene ta kunsa menene sababin abin da ya kai mutane zuwa kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala amma tare da cewa da yawa daga cikin jama'a sun raukana game da ita wannan kissa ba sa karanta ta su tsaya su san menene yake cikin ta mas'ala ta 14 malan yace wahiya a ajabul ajabi ita ce mafi mamakin mamaki kenan ita ce mafi mamakin duk wani abun mamaki malan yace qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadith yanda wato malamai suke karanta wannan kissa a cikin littattafai na tafsiri da littattafai na hadisi wa ma'rifatuhum bi ma'anar kalam tare da cewa kuma sun san ma'anar abinda zancen ya kunsa yace wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim tare da cewa Allah ya sha makance tsakanin zukatansu da fahimtar abinda kissar ta kunsa karantawa suke gaya sun san abin da zancen ya kunsa a cikin littattafai na tafsiri da littattafai na hadisi amma Allah ya rufe zukata hatta ataqadu anna fi la qaumi nuhin huwa afdalu lil ibadat wato sai suka yi kudirin cewa ai wannan aiki na mutanen annabi nuhu shine fiyayyen ibada kaga yanda a yau ake hutunan wanda ake da'awar cewa waliyai ne wani ya rataya a wuya wani ya dika a jikin motarsa wani ya dika a jikin babur wani ya dika a jikin masana'antar shi a shagon shi shine a kafe a ɗakin shi shine a kafe alƙiblar shi inda yake ibada hoton shi ne a kafe me yake ni kenan ya dauki wannan abin da mutanen annabi Nuhu suka yi wanda shine sababin abin da ya kai su zuwa kafirci ya dauka cewa ita ce babbar ibada kuma tare da cewa su malaman da gaya kissar suna karanta ta a cikin littattafai na tafsiri da littattafai na hadisi kuma sun fahimci abin da zancen ya kunsa amma da yake Allah ya juyar da al'amarinsu ya sha makance tsakanin zukatansu sai suka ɗauki wannan aiki na mutanen annabi Nuhu cewa wai fiyayyen ibada ce ai shine san waliyai san mutanen gari wa ataqadu suka yi kudirin annama nahallahu wa rasuluhu anhu kawai iya wai abinda Allah yayi hani da manzansa fa huwa al-kufru al-mubihu lid-dami wal-mal wato kafirci mai halatta jini da dukiya shine kawai in mutun yace baya sallah a sare masa wuya ko kuma wanda yace kwata kwata baya musulunci bai yarda ba cewa shine kawai za a yake shi a zubar da jinin shi a wawo shirkiyarsa amma sun dauki wannan shirka sanya ma Allah kishiya a matsayin cewa fiyayyen ibada ce mala yace to menene yake wannan mamaki mas'ala ta 15 at-tasrihu bi annahum lam yuridu illa ash-shafa'a malan yace bayani a fili game da cewa su da suke bauta ma waɗannan salihan bayi ba sa nihin komai illa shafa'a wai sai kawai dan su cece su a ranar kiyama su zame musu tsani tsakanin su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da neman biyan bukatunsu a rayuwarsu ta duniya kuma a kiyama su cece su wanda wannan shine tsantsar kafirci ka kawo wani bawa ka sanya cewa shine tsani tsakaninka da Ubangijinka sai ka biyo ta kanshi sannan za ka roƙi Allah bukatunka ma'ana wai shi ne zai faɗa ma Allah bukatunka ko kuma da nihin cewa wai shi ne zai cece ka a ranar kiyama mas'ala ta 16 malam ya ce wannuhum annal ulama allazina sawwaru suwara aradu zalika malam ya ce zatan da suka yi wato cewa malaman da suka yi hotunan waɗannan salihan bayi a radu zalika wato wai sun yi nihin cewa waɗannan salihan bayi su ne za su cece su a ranar kiyama su a iya zatansu su kuma waɗannan salihan bayi malaman da suka yi hoton waɗannan salihan bayi sun yi ne kawai domin su samu nishaɗi in suna ganin hotunansu sai su samu nishaɗi da kuzari a kan ibada ba sun yi su bane a matsayin cewa sun sanya su tsani tsakaninsu da Allah ko kuma cewa a ranar kiyama za su cece su a to amma su waɗanda suke hutun salihan bayi a yau menene suke ɗauka a matsayi sun ɗauka a matsayin su ne tsani tsakaninsu da Allah idan suna da buƙatu sai su biyo ta kansu kuma cewa su ne za su cece su a ranar kiyama mas'ala ta 17 malam yace albayanul azim fi qawlihi la tudruni kama adratin nasara ibn maryam la tudruni kama adratin nasara ibn maryam fa salawatu llahi wa salamuhu ala man ballaga albalagal mubin malam yace mas'ala ta 17 bayani bi girma kamar da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tudruni manzon Allah yace kada ku wuce gona da iri da ni a wajen yabona ma'ana kar ku zurfafa kar ku wuce gona da iri wato game da yabona manzon Allah sai yake cewa kama adratin nasara ibn maryam irin yanda wato nasarawa suka wuce gona da iri game da Isa dan maryam manzon Allah sai yace fa inna ma ana ku san da cewa ni dai bawan Allah ne. Fa qulu abdullahi wa rasulu, ku ce da ni bawan Allah manzansa. Shine malamin yace albayanul azimu fi qawlihi, bayani ne girma game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tuduruni, kar ku zurfafa game da yabona, ku kai ni matsayin da Allah bai kai ni ba, ku dawo haƙƙin ubangiji na ku ba da manzon Allah yace kar ku yi haka, ku ajiye ni a iya inda Allah ya ajiye ni, kama adratin nasara ibn maryam, kar ku wuce gona da iri da ni kamar yanda nasarawa suka wuce gona da Isa dan Maryam, suka ce dan Allah ne, wasu suka ce Allah ne. Shine yace malam yace fa salawatullahi wa salamuhu ala man ballagal balagal mubin, wato yaban Allah da amincinsa su tabbata akan manzon da yi isar da sako, isarwa wadda take mabayyana. Kaga anan tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja hankalin mu na cewa kar a wuce gona da iri, wato a wajen yabansa kenan, a dauke shi a bashi matsayin da wato bai kai ba. Wanda yawa sannan mas'ala ta 18 yace nasihatuhu iyana bi halakil wato mutanaddi, nasihatuhu iyana wato gargadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya mana bi halakil mutanaddiin, game da sababin abinda bi halakil mutanaddiin, game da halakar al mutanaddiin, sune masu zurfafawa, masu wuce gona da iri. A hadisin da yake cewa halakal mutanaddiun, halakal mutanaddiun, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya maimaita su uku. To wannan gargadi ne manzon Allah yake mana. Sannan mas'ala ta 20 ba da yace at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-ilm, yace bayani a fili game da cewa su waɗannan hotuna na salihan bayi da aka yi ba a bauta musu ba a lokacin da aka yi su hatta nusiya al-ilm, sai dai aka kai lokacin da aka manta ilimi, jahilci ya maye gurbin. Malam yace fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarrati faqadihi, malam yace a karkashin wannan kissa akwai bayani game da sanin matsayin ilimi a cikin al'umma. An gane ku daraja ta ilimi, domin ilimi wato shine haske wanda yake maganin duhu. Sai yace wa madarrati faqadihi, da cutarwa ta rashin ilimi, a duk lokacin da ilimi na addini yayi karanci a cikin jama'a, to sai jahilci zai yi kanta. Jahilci in yayi kanta to al'umma zai zamanto ba abin da zai maye gurbin face halaka. Mas'ala ta karshe shine malam yace anna sababa faqadi ilmi mautul ulama'i, malam yace lalle sababin wato rasa ilimi wato shine mutuwar malamai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisi ingantacce, yake cewa ku san da cewa Ubangiji ta'ala baya zari ilimi daga cikin bayinsa kai tsaye haka kawai a wayi gari jama'a sun koma jahilai, Allah baya haka. Sai yace walakin yantazi'u al-ilma bi qabdi al-ulama, Ubangiji ta'ala yakan zari ilimi daga cikin bayinsa a sababin wato mutuwar malamai, a duk lokacin da wato malami ya tafi to galibi zai kasance kuma waɗanda za su biyo baya ba su kai ba waɗanda suka wuce, amma tare da cewa nadir wani lokaci ana samun daga cikin na ƙarshen wanda ya fi na farkon ilimi. Don haka shine anan malam ya ce sababin rasa ilimi ya ce mautul ulama, wato shine mutuwar malami. A taƙaice dai wannan babi abinda muke so mu gane yana nuna mana zurfafawa a cikin addini shine sababin abin da yake kai wato bayi zuwa ga halaka, kamar yadda ya halakar da mutane waɗanda suke da farko. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله